idan liman ya yi ƙari su mamumai sun tabbatar kada su bi shi, amma kuma su saurara masa sallamarsa, ko su saurari sallamarsa, to amma sallar janaza ita ba a saurara wa liman, sai a yi sallama. To ba sai ya masa tasbihi ba, yi masa yin sallama ma ya isa tasbihin gare shi, ya isa faɗakarwa gare shi. To an so daga hannu a kabbarar farko kawai, an so yayin da za a fara sallar janaza wannan kabbara ta farko a daga hannu, amma bayan nan to ba a so daga hannun ba, wannan kauli shi ya shura a masabar Imam Malik, shi yasa daga hannun a sauran kabarbarin khilaful aula ne, sabanin abin da ya fi ne, ba an ce aiki ba, amma kuma ba haka aka fi so ba. Khilaful aula ne, bai kai matsayin ta kaya makaruhi ba a muni, amma dai ba haka aka fi so ba. To haka nan kuma an so farawa da yaban Allah subhanahu wa ta'ala, an so a fara sallar janaza da yaban Allah, bayan an yi kabbara a fara zuwa da yaban Allah subhanahu wa ta'ala. Mu a masabar mu zuwa da fatiha sabanin abin da ya fi ne, ko kuma ma karahiya, amma masabar imani shafi Allah ya dagare shi, sun sun yi aiki da hadisin sayyidina Ali, Allah ya dagare shi, wanda yake ingantacce cewa yana daga sunna mutum ya karanta fatiha a sallar janaza. Shi yasa suka tafi zuwa cewa a karanta fatiha nan a sallar janaza farilla ne. To a wajensu wanda ya sallar janaza bai karanta fatiha a ciki ba, sallar ta sa saba shi, domin ya bi farilla daga farillan sallah. Domin ku a wajenmu zuwa da fatihar khilaful aula ne, shi ne zancen da ya fi cewa ba haka aka fi so ba, ya zo da wani yaban ga Allah ya fi an fi son haka. To amma in ya zo da fatiha ko mu a masabarmu, wato ba wani abin da ya shafe shi, don ko karahiya ma wajen mafi yawan malamai suka ce abin da ya yi khilaful aula ne kawai, bai kai matsayin a ce karahiya ba, wasu ko kaɗan suka ce a karahiya ne zuwa da fatiha, amma dai an gamu kan cewa dan ya zo da fatiha sallarsa ba ta ɓaci ba. To saɓanin su ko shafi'awa cewa suka wanda bai zo da fatiha ba sallarsa ta ɓaci. To amma kuma yadda aka so wato ai tahmidi bayan kowace kabbara, haka aka so ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace kabbara daga kabarin janaza mustahabbi ne, kamar yadda tahmidin yake mustahabbi, da tahmidin da takbirin mu da da tahmidin da tasmiya, da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a masaba mu ba wai rukunai bane, ba farillai bane, mustahabbai ne a sallar janaza. To na hudu daga rukunan sallar janaza, yin addu'a ga shi mamacin bayan kowace kabbara, yi addu'a ga mamacin bayan kowace kabbara, da kowace addu'a fa, kowace addu'a ta sauƙaƙa gare shi, ko da cewa ya Allahumma ghafir lahu ko Allahumma arhamhu ya isa masa, ya zo da abin da yake rukuni. Shi yasa wasu da yawa, wasu ƴan uwa da yawa da suke fahimta cewa ai su kamar ba su kai matsayin su sallar janaza ba, ko wani karatu ne mai zurfi, karatun da ake a sallar janaza ma wanda ake nema bai kai wanda ake nema a sauran salloli ba, tunda sallar janaza Allahumma ghafir lahu kawai ya isa. Shi ne rukuni. Rukunin daman nata gaba ɗaya guda biyar ne, niyya, kabarbari guda huɗu, tsayuwa, addu'a ga mamaci sai sallama, shi ke nan rukunin. To kuma addu'a nan cewa sai ko da Allahumma ghafir lahu kace ya isa, kuma ko da ita kai ta maimaitawa in ba ta iya wata ba ma ta yi, in ta yi, in ya zamo kana koyi ne da liman, ka ga ya daɗe yana addu'a, to kai kai ta maimaita Allahumma ghafir lahu warhamhu, shi ke nan ya isa ma, ka zo da abin da yake rukuni. To ba so wata addu'a wadda take a keɓancewa ba, ba so addu'a wadda take ta musamman za a ce ita ake so ba, sai dai wato Imam Malik Allah dagare shi ya faɗa a cikin muwatta cewa ni abinda na fi ganin kyau a karanta a sallar janaza addu'ar Abu Huraira. Addu'ar Abu Huraira lamai nawa duka wani abu kawai na abu da kanu shaɗa Allah ila illa an taunar Muhammad abu ta rasulu an ta alam biyu alamun kanu musulun fa zifi isa ne wa in kanu siyan fa ta zama tsantsan ya ake yi Allah wala ta aruna ajiyar hu wala tattin na ba a dahu, ita ce addu'ar Abu Huraira ɗin. To na biyar yin sallama, na biyar daga rukunan sallar janaza sallama. Liman yana yin sallama ɗaya daga damansa, wata sallama nan ya zamo ya ji da kansa, shi kansa ya ji sallamar wanda ma suke kusa da shi, wanda suke gab da shi sun ji sallama. Mamun kuma yana yin sallama guda ɗaya wadda ake bukatar ya ji da kansa shi kaɗai, ba so ake a ɗaga murya da sallama daga sallar janaza ba. To, ba ya yi raddi bisa liman, ba ya cewa zai raddi bisa liman, ba kamar sauran salloli ba ne da ake cewa ana bukatar a yi raddi bisa liman. Wato, wanda duk ya zo ya samu ana sallar janaza, hukuncinsa sai ya tsaya, ya tsaya kawai, ba zai ce zai yi kabbara ya bu ba, saboda kabbara ta tsere masa. Sai in an yi kabbara, liman ya yi kabbara, to shi ma sannan sai ya kabbara ya bi. To kuma wannan ce kabbara ƙarshen ta liman, liman ya yi sallama, to shi sai ya zo da kawarwarinsa uku. Idan misali za a iya saurara masa, ko ba ɗauke gawan nan za su yi da gaggawa ba, sai ya tsaya kowace kabbara ya yi addu'a. In ko zamu a ba za a saurara masa ba, to sai ya zo da kabarbarin a jere ya sallama, iyaka wanda aka tsere masa. Amma ba a cewa wato daga zuwa bara ya kabbara sannan ya shiga, ba kamar sauran salloli ba ne da in ka zo ka samu liman a kowane hali yake sai ka yi kabbara ta shiga sallah. Sannan kuma ita sallar janaza sai a daidai kabbarar liman mamu yake yin kabbara ya fara binsa, wanda duk da yake kabbara baya ba, ba ya ce zai yi kabbara ya fara bin liman ba. To, wato mace ta sallaci janaza, in ya zamo zai inkani, ai ba wani laifi a cikin cewa mace ta sallaci janaza, ita ma daidai ne a haƙƙinta ta sallar janaza. In ya zamo zai inkani fa, ba zai bayar zuwa wata ɓanna wadda yake ake gudunta a shari'ance ba, wadda ake gudunta a shari'ance ba. Bangawa kuma Ummu Adiya take cewa a hadisi ingantacce, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, an ce mu mata kan mu bi janaza, amma ko da dai ba a ce mana lalle lalle kan mu bi ba. Shi yasa kamar malaman fiqh suka yi tafsiri a nan cewa idan ya zamo ba a tsoron wata fitina, ya zamo kuma janazar wanda yake madaukaki ne a wajenta, ya zamo ba a tsoron wata fitina ko kaka, to bin nata wato ta zamo ba yarinyar mace bace, to wannan ba laifi a cikin bin nata. Ya zama kamar janazar ɗanta ne ko ɗan uwanta shaƙiƙi, wannan dan tadi in dai tsohuwa ce, in dai ba a tsoron wata fitina to ba komai. Saboda wannan hadisin na Ummu Adiya, nuhina an ittiba'il janaiz, an hane mu daga bin janaza mu mata, wala yuzam alaina, amma fa ba cewa kai lalle lalle kada mu bu ba, ba cewa kai lalle lalle kada mu bu ba. To kuma ita sallar janaza ko yaushe tana bin wanka ne da likafa ne, duk wanda aka ce sai an masa wanka, to ana neman cewa ai masa sallar janaza. Wanda ko aka ce ba sai an masa wanka ba, to ba za a yi masa sallah ba, ko wanda aka ce ba za a yi masa sallah ba, to ba za a yi masa wanka ba. Shi yasa abu ne wanda yake sun haɗu, kamar wanda yake ɓari ko yarin da yake an haifa kamar dare ya faɗo, amma kuma ba jimawa sai ya mutu ba tare da ya koka ba, kaga wannan an ce ba za a yi masa wanka ba, to ko ba za a yi masa sallar janaza ba. Haka nan wanda aka kashe wajen yaƙi, shahidi a wajen yaƙi, wanda ya shahada a wajen yaƙi na ɗaukar kalmar Allah, ba a yi masa wanka, ba a yi masa sallah. Shi ya samu a ka'idar masabar mu dai, duk inda ake neman a yi wa mamaci wanka, to ana neman a yi masa sallah. In aka samu yanki na jikin mutum, kaga wannan cewa ake sai abin ne kawai, ashe ba sai an wanke ba kenan, sai a yi haƙara ne kawai abin ne. Ba cikakken mutum aka samu ba, sai ko idan an tabbatar da cewa a'a lalle mutumin nan ya mutu ne, kuma ba a yi masa ba inda yake an masa sallah, to wannan shi ne za a wanke wannan abin da aka samu, a yi masa likafa ne, a yi masa sallah, sannan abin ne shi bayan wannan abin da aka samu din ba. Amma shi ma sai in an tabbatar fa cewa ba inda aka yi masa sallah. Amma masalan kaga a masaba wasu cewa ma wasu malaman cewa suke ko da kai aka tsinta kawai ba a ce za a yi masa sallah ba, kaga dai an san dai rayuwa ba za ka yi ba kai. To amma abinda ake tunani shi ne mai yiwuwa a can inda mafi yawan jikin yake ko sun wanke shi sun masa sallah sun binne shi, wannan kan nasa wani abu ne ya ciro daga kabarin ya taho da shi ne, ko kuma a'a su can din da suke ga mafi yawan jiki dai na wajen kai ne kawai aka ɗauke sun masa wankan sun masa sallah ba tare da kan ba, tunda daman cewa aka wani sallah ala aksarin jasadi, ana yin sallah bisa mafi yawan jiki, in an samu mafi yawan jiki wannan za a yi masa sallah, za a wanke shi a yi masa likafani a yi masa sallah. To duk inda dai ake neman wanka to ana neman sallah, inda ba a neman wanka ko ba a neman sallah. To in an samu mutum wanda yake ya mutu a kasa inda yake ba kasafai ake samun kafiri ba, aka rasa kowane iri ne ko mutumi ne ko kafiri, kaga shi ma malamai cewa suke sai a yi masa wanka a yi masa sallah a ɗauka cewa musulmi ɗin ne. Sai dai in aka gan shi da tufafi ko da shiga irin ta kafire to wannan ba za a yi masa wanka ba, ba za a yi masa sallah ba. Sai dai in ana tsoron kai ya riɗe kuma a haƙa rami kawai a binne shi a tura kawai a rufe haka. Kuma yanda aka ce wankan ya bi sallah, sai dai a inda yake kamar mutumin ya daɗe da mutuwa yanda hajjikinsa ya fara zagwanyewa, ya zama an ce in an masa sallah wanka jikinsa duk zai zagwanye, to anan sai a yi masa taimama, amma za a yi masa sallah sai a yi masa taimama, ba a ce a wanke shi din ba, amma sai a yi sallah haka a masa sallah a binne shi. To to ake sa aka ce zuwan nasu sai in amince, amma kaga in ya zama ya kai cewa sai aminanta sun bi, kaga ya fara sadarwa kenan izuwa abin kidin ku, ya fara sadarwa kenan izuwa abin kin kenan, shi yasa aka ce an hanin ko da dai ba cewa aka yi lalle lalle ba, to hanin saboda dubo irin wannan din ne. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan babi na uku ne, wato an gama magana akan rukuni na farko daga rukunan musulunci guda biyar wanda shine sallah bayan tauhidi. Bayan tauhidi wanda komai ma na musulunci baya yiwa sai da shi, to sai sallah ita ce ta biyu. To an gama magana akan sallah din nan, yanzu zamu shiga cikin rukuni na uku shine yake albabu salisu babi na uku fi zakati, a cikin zakka. Wato asalin ma'anar zakatu a larabci da zuwa kenan, ana cewa zaka bi ma'anar zada, ana nufin ya dadu, saboda abinda yasa ake kiran zaka zakka ko dai saboda cewa fidda ita wato sababi ne ga daduwar dukiya, ko dai hissan ko ma'ana wato ko a fili wanda yake bada zaka to sai Allah ya ƙara dukiyar tasa, tunda ya fidda haƙƙin Allah a cikinta, ya fidda haƙƙin bayin Allah a cikinta. Ko kuma a ma'anan wato dukiyar tasa ko da a fili baka ƙaru ba, amma sai ya zamo ta fi albarka gare shi. Ko kuma zaka akan ce zaka da ma'anar kuma ɗahura, ya tsarkaka, ashe ita zaka kenan tsarkakewa ne ga dukiyar wanda yake ya bada zakka. In ya bada zakkar kamar ya tsarkake dukiyarsa ne. Allah subhanahu wataala yana faɗa wa manzon sallallahu alaihi wasallam, hud min amwalihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum. Ka riƙi zakka daga dukiyoyinsu, tudayyiruhum da zai zama sababin tsarkake su, za ka tsarkake su a kawunansu, za ka tsarkake dukiyar tasu kuma gaba ɗaya. Wato rashin fidda zakka yana sa musibu da yawa a cikin dukiya ko masu mu'amala da dukiyoyin, da a ce wato an kula da fidda zakka yadda Allah ya shar'anta da an maganin abubuwa da yawa wanda ake gani wanda ba a san su. To wahaya ita zakka ibaratun, ana faɗarta ne ana nufin ammalin mahsusin, wata dukiya wadda yake ta musamman, wata dukiya wadda take a bakin bancewa, ba cewa aka mutum ya bada dukiyar tasa gaba daya ba, a'a dan wani yanki ne, dan kaso ne, dan kankani daga ciki inda zakka ta yi yawa ma shine inda yake ta kai ushiri ya zama a kasa goma a fidda kashi daya to nan ne amma kamar zakka ta kuɗi ai wannan 40 ake kasawa ma a fidda guda daya a ciki to da ake ruko daga cikin dukiya wadda take ta musamman ba cewa akai kowace irin dukiya ba a wata dukiya ce ta musamman sai ta cika wannan sharuɗin sannan za a ɗebi za a karɓi zakar a cikinta akwai abubuwa da yawa ko noma ne ko dabbobin ne ko dukiya ce zida ce gaba ɗaya in dai ba na ciniki ba ne ko da haya ake a ciki ko menene ba wata zakka a cikinsu ba wata zakka a cikinsu da wakai duk tsadarsu duk darajarsu duk yawan yadda mutum zai tara ba zakka a cikinsu haka noma sai noma iri daban-daban wanda daban-daban amma ya zama ba zakka a ciki inda kamar auduga sai a noma ta dukiya ce mai girma kamar rake dukiya ce mai girma amma duk irin waɗannan ba zakka a cikinsu shi yasa ana fitarwa ne daga wata dukiya wadda take ta musamman ba cewa ta kowace dukiya sai an fitar mata ba to idan ya kai wani gwargwado wanda yake abin ambato wanda yake na musamman sai ya kai wannan gwargwadon ba cewa kai mai dinari goma sai ya fidda zakka ba ko mai dirhami 100 ko mai raƙumi 3 sai ya fidda zakka ko mai tumakai 30 sai ya fidda zakka duk wannan ba su kai zakka ba sai sun dukiya ta kai wata daraja sannan za a ce a fitar mata da zakka to a zamani wanda yake abin keɓanta wanda yake yana bambanta misali noma za a ce duk sanda aka girba a fitar mata da zakka abinda aka shuka wanda sai ya shekara biyu ma kafin ya nuna sai ya shekara biyu nan ya nuna an samu an girba ma sannan za a fitar masa da zakka wanda yake duk wata shida yake yi duk wata shida in an girbe za a fitar masa da zakka amma wata uku ne yake iya yi za a yi yansa uku a shekara ko sau hudu to duk sanda dai aka yi za a fitar da zakkar kuɗi ko waɗannan su ana fitar musu zakka ne shekara-shekara yanda nan gaba za a faɗa to wannan kuma abinda ake riko din na musamman daga dukiyar da yake ta musamman dukiyar da take ta musamman ana bada shine a waɗansu hanyoyi waɗanda suke na musamman ba kowace hanya aka ce a bada zakka a ciki shikenan tayi ba raba zakka abu ne wanda yake muhimmi wanda Allah subhanahu wataala bai bari ga kowa ba shi da kansa ne ya faɗi cewa ga irin waɗanda su za a ba zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin to
tajibu ala al-hurri al-muslimi
tajibu ita zakka tana wajaba ala al-hurri bisa wanda yake da zakka tana wajaba bisa wanda yake da ba ta wajaba akan bawa duk dukiyar bawa ba zakka a kansa a cikin wannan dukiyar tasa saboda ne saboda ai ne shi ya iya karbe dukiyar duk sanda ya so an dukiyar bawa a iya karbe shi ya iya karbewa duk sanda ya so in ba an sami wani sharadi ya gifta ba kamar wanda yake mukatabi kaga wannan to shi ne akwai inda yake ba zai iya karbar dukiyar tasa ba amma ba haka ba ai ne shi zai iya karbar dukiyar tasa duk sanda ya so shi yasa ba zakka kan bawa al muslim wanda yake musulmi wannan wato tafiya ne bisa kauli na cewa su kafirai ba a neman su da rassan shari'a akwai sabani tsakanin malamai waɗansu sun tafi zuwa cewa kafirai abinda ake fara neman su da shi su musulunta sai sun musulunta nan ne sun yarda da musuluncin sannan sauran rukunai na musulunci ake nema a kansu amma kafin su musulunta musuluncin kawai ake nema daga gare su wannan shine masabar mafi yawan hanafiyawa akwai kauli na biyu kuma da cewa a su ma kafirai ana neman su da rassan shari'a to akwai wasu zantukan kuma bayan wannan wanda kamar akwai wanda yake akwai zancen da yake abinda ya shafi hani ana neman su zo da shi amma abinda ya shafi umarni ba a neman su zo da shi wato shan giya ashe haramun ce kenan kan kafiri zina haramun ce kan kafiri cin riba haramun ce kan kafiri amma ya zo da sallah ko ya zo da azumi wannan ba wajibi bane a kansa sai ya musulunta to akwai dai zantutuka daban-daban na malamai a wannan babu mu a masabar mu zanci suka Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu sai ya zamo wani lokacin in aka ji su sai ya sada ga maganar wanda suka ce kafiri ana neman sa da rassan shari'a, wani wajen kuma in an buzance Imam Malik sai ya sada zuwa inda a maganar waɗanda suka ce kafiri ba a neman sa da rassan shari'a. Misali a masara za a ce wadda take ba Yahudiya ko ba Nasariya da musulmi yake aurenta, in tai tsarkin jinin hairarta ya ɗauke sai a yi mata dole sai ta yi wanka, saboda cewa halaccin kusatata ga wannan mijin nata musulmi. A wani wajen kuma sai a ga cewa Imam Malik ya ce miji musulmi kai ya ce zai hana matarsa wadda take ba musulma ba zuwa gurin ibadarta, ko da yake wajen azumi wannan ya ce ya iya hana ta, saboda yana da haƙƙi nasa a kanta, yana da haƙƙi na musamman a kanta. Me yiwa azumin in yace lalle an ce lalle ya kyale ta, wato an ce tsare da haƙƙin nasa kenan. To sai a ga wani wajen masalan sai a ga Imam Malik Allah da gare shi ya ce mutum wanda yake da bawa, bawan da yake ba musulmi ba, kai yace zai hana bawan nan shan giya, ina ruwansa da giyarsa, ya je ya sha ba ruwansa tunda ba musulmi bane. Kaga nan kamar magana ta bayu zuwa cewa wato su kafirai ba a bai ban nema bane da rassan shari'a kenan. In aka duba misali sharhoyin Tuhfatul Hukam a babun wakala wa muni al tawkilu lizmi walaysa an wakila bil marri, to za ga da yawa sun kawo wannan matsala, wannan kaulin na Imam Malik inda yake cewa kada mutum yace zai hana bawansa kafiri shan giya, in ya sa kansa ya sha giya ya kyale shi, ina ruwansa da shi, abu ne wanda shi ya jawo, shi ya daukar wa kansa. To shi ya sa mu a masaba yake akwai zantukan guda biyu. Akwai zancen da yake ya dace da mafi yawan Shafi'awa, shi ne cewa kafiri abin nema ne da rassan shari'a. Akwai kuma zancen da yake ya dace da mafi yawan Hanafiyawa, shi ne cewa kafiri ba abin nema ba ne da rassan shari'a a gaba ɗaya, saboda yadda zantukan nan na Imam Malik yake wani lokacin su binin wani lokacin su bi ɗaya ɓarin, yadda Shehu Suyuti yake faɗa ne a cikin Kaukabu Usulu Shar'i shar'i inda al'asari fi sihhati taklifi lam yu'tabari wa furirat fi talabi shar'i al-furu' min kafirin wal mutarahu na luqu wal man'u mutlaqan wa fil amri wa fi jihadihim wa ghairi murtaddin qufi wal khulfu fi taklifi aw ma alala la nahawi itlaqin wa aqadin akmala husulu shar'i shar'i tabbatar afuwar shar'i na shari'a lami utabari ba a isna da shi ba fi sihhatin takalif a wajen ingancin takalifi indal aksari wajen mafi yawan malamai. Mafi yawan malamai sun ce ba sai lalle mutum ya zama musulmi ba ake neman sa ya zo da abubban da shari'a ta tsora a kansa. Wa furira fi talabi shar'il wuqu'in kafir, wannan matsala ana dubanta ne a haƙƙin wanda yake kafiri, shari'a tana neman hukunce-hukuncenta a kansa koko abinda take nema kawai da farko shi ne ya karɓi musulunci. In ya karɓi musulunci sannan ne za a yi magana cewa to ya zo da kaza ya bar kaza, ya zo da kaza ya bar kaza, amma da farko dai musulunci kawai, ya karɓi musulunci ya da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan ne in ya yarda da haka za a koma a yi masa magana da sauran rassan shari'a. To wa'insu malaman suke cewa wannan saɓani na malamai ba shi da mabayyana a fili haka, amma wasu sun ce a akwai inda wannan saɓanin za a ga natijarsa. Domin misali in an ce kafiri muhadadi ne da rassan shari'a, to da a ce mutum wanda yake musulmi zai tafiya a yinin ramaran ya zamo ya dawo gida ya zo gidansa yana halin shan azumi saboda dalilin tafiyan nan, tunda an halatta masa ya sha azumi. Kuma mu a masabar mu wanda ya dawo gida da rana yana bisa shan azumi, ya halatta gare shi ci gaba da shan azumin nan, ba cewa aka idan ya zo gida ya gama tafiyar sai ya kame baki ba. Ai azumi ana fara shi ne daga hudowa alfijir, shi tunda bai fara shi ba daga sannan me ya nasa na yi a sannan din azumin ya wajaba a kansa, amma aka ce an baki zaɓi ko ya ɗau wannan ko ya bari daga baya ya rama. to tunda ya dauki cewa daga bayan yara ma shikenan ya zama da wajaba ba akan sa kenan a wannan wagacin shi yasa ba mu gane ci gaba da kame bakin sa haka nan mace masalan wanda yake ta jinin harata ya dauke mata ayinin ramaran tai wanka to shi ma a masabarin ba magana cewa sai ta kame bakin ta sai ta ci gaba da cin abinci komai kuma ta iya yi haka shi ma wannan ya iya yin komai shi yasa da zai dawo ya tada matarsa ta tsarkaka daga jinin haira dan ya kusace ta ayinin ramaran ba za a ce yayi laifi ba tunda shi yana halin baya azumi ne saboda illa tafiya ita kuma tana halin bata azumi saboda lokacin da alfijir ya hudo gare ta bata halin tsarki sharadin wajibin azumi tsarkaka daga jinin haira da jinin nifasi to ita san da alfijir din ya hudo gare ta bata wannan halin to idan da misali ya zama shi musulmin yana auren wanda take ba musulma bace ba yahudiya ce ko ba nasariya amma ita kalau take ba wani jini da ya hana ta yin azumi shi ko mijin yayi tafiya a cikin yin ramaran ya dawo yana mai shan azumi to in an ce shi kafiri ana neman sa da sai ya zo da rassan shari'a sai a ce a yanzu shi wannan mijin bai halatta ya kusaci matan nan tasa wadda take ba musulma ba wadda ita ba ta azumi tunda ba musulman bace tunda a ce azumin nan yana nan akanta azumin nan yana nan akanta kin yi kai to amma an ce shi kafiri ba abin nema bane da rassan shari'a sai a ce a to shikenan wannan ai ya iya fusatar ta tunda daman ba a dora mata azumin ba sai ta musulunta ne za a ce ta zo da azumi to shi dai anan Abulhasan Shazali ne ziyya ya tafi kan kadai kaulin ko da yake ba shi ya furin jaye a masaba ba na cewa wato su kafirai ba abin ban nema bane da rassan shari'a wanda suka ce shi kafiri abin nema ne da rassan shari'a sun kawo hujjoji daban-daban kamar cewa ai akwai aya ta Qur'ani wadda ta nuna cewa ai ane wa kafirai azaba a wuta saboda barin su sallah ma salaka kun fi sagar qalu lam yakun min al musallina wa lam yakun al imam miskina kunna nakhuru ma al ha'iru wata aya kuma take cewa waylun lil mushrikeen da aka dace kan tasu aka ce ne allazina la yutuna zakata wa waylun lil mushrikeen allazina la yutuna zakata ashe rashin ba da zakar wajibi da laifi ne za a yi azaba da banke nan a kanta to a lahira wanda ko suka ce wato a ai su shi kafiri ba abin nema bane da rassan shari'a sai su ce ai waccan ayan lam nakum minal musallina suna nufin su ba musulmi bane ba su cikin jama'ar musulmi azabar da aka yi musu ba wai akan barin sallah ba akan barin musulunci ne gaba daya wani lil mushrikeena kuwa da aka kawo allazina la yutuna zakata wannan kamar kawowa ne jurwaye ne da kamar wanka ana so a tsawatar da musulmi kada su yi aiki su dau suka irin wadda aka bayar ga kafirai su dora wa kansu tunda an ce su kafirai su ne mushrikai su ne ba sa ba da zakka to kai da kake musulmi ka yadda ka guji ishiraki ka guji tare da wani da Allah sai ka kiyaye kenan ya zamo kana ba da ita dan ka fita daga wannan sufata shi to wanda yake shi ma ya tashi da alfijir yana hasan da alfijir ya same shi ba damar daukan azumi gare shi saboda rashin lafiya ko ya kai matsayin da za a ce an yafe masa ya sha daga baya rama shi ma ba a ce ya kame ba don da rana ya samu lafiya don da rana ya ji su lafiya lau inda a san ne za a dau azumi zai iya dauka ba cewa aka ya kame ba tunda dai bai fara azumin da farko ba. Kwarai kuwa, kwarai kuwa shi ma zai iya kwarai kuwa duk ya halatta duk abin da yake an halattawa wanda bai azumi ya yi shi ma an halatta masa yi. To, a wanda yake to, zakaran au unsa, shi ne dukiyar nan namiji ne ko mace, zakka tana wajaba a kan namiji kamar yadda take wajaba a kan mace. Ba cewa aka ce maza kawai su ne za su fidda zakka ba a mata ma wajibi ne a kansu in dai suna da abin da ake fitar masa da zakkar ya zamo ya kai gwargwadon a fitar masa da zakkar to su ma su fitar masa da zakkar. Yaro ne ko babba shi yasa ita zakka aka ce min hidabil war'i la min hidabil takalifi tsari ne na cewa kaza ga yanda za a yi shi kaza ga yanda za a yi shi ba cewa takalifi bane shi yasa aka ce yaro ma zakka sai ta wajaba a dukiyarsa mu a masabar mu da masabar imani shafi da sai imam ahmad duk akan haka suke amma masabar abu hanifa Allah da gare shi su sun tafsan cewa zakka baka wajaba akan a cikin dukiyar yaro saboda a wajen su zakka min hidari katale shi yasa sharadin wajibin ta balaga shi yasa da yake a tsarin musulunci ba a samu wani alkali ya tada hukuncin wani alkali in dai tsarin musulunci ne sak ake bi aka ce idan ya zamo kasar da shi waliyin yaro karami yake alkalin gare shari'ar da ake ana bin masabar Abu Hanifa ne kawai to kai ya ce zai ibi zakka ya fitar a dukiyar yaron nan ko da shi maliki ne yana bin masabar Imam Malik ne ko da uban yaron ne bin masabar Imam Malik ne to kai ya taba dukiyar yaron nan saboda ne saboda ko yaushe yaron nan ya iya kai shi kara sai an kunci da cewa mai masa da dukiyarsa sai sa ta ce to ya kyale sai dai in yaron ya balaga sai ya fada masa to kai shekarun da suka wuce tun shekara kaza dukiyarka ta isa zakka in dai masabar Imam Malik kake bi dukiyarka ta isa zakka kaza ya kamata ka fita a shekara kaza kaza ya kamata ka fita a shekara kaza kaza ya kamata ka fita a shekara kaza amma ni duk ban fitar ba amma yanzu ya rage ya ka gani in kaga zaka fitar ka fitar in kuma ya zamo a garin ko a kasar ana bin masabar Imam Malik ne gaba daya ba wata masaba to shi waliyin yaro kai tsaye sai ya dauki zakkan nan ya fita daga dukiyar yaro ba sai ya saurari komai ba in kuma ya zamo a garin ana bin masabar Imam Malik ana bin masabar Abu Hanifa kuma to a sannan shi waliyin yaro sai ya dauki zakkar amma ba shi zai bayar da kansa ba sai kai wa alkali wanda yake bin masabar Imam Malik yace to ga zakka ta wajaba a cikin dukiyar yaro wanda ni ne waliyinsa ga gwargwadon yadda ya wajaba ga shi na kawo ma saboda idan alkalin ne ya karba ya raba dukiyar nan to ba dama yaron nan ko ya balaga ya ce shi aiki yake so a yi da masabar Abu Hanifa ya ce zai kai kara wajen alkali Hanafi domin alkali Hanafi ba zai tashi hukuncin alkali Maliki ba kamar yadda alkali Maliki ba zai iya tashin hukuncin alkali Hanafi ba shi yasa mutasir yake cewa bi sai alil hakimi in kana samana tiyau sai ba da zakka ga alkali ko wani wanda yake mai hukunci ya bayar in ya zama akwai alkali Hanafi a wajen to ai ba cewa aka yi dauka yi amfani da shi ba abinda aka ce dai ana gudun kada rikici ya tashi daga baya kawai ba wai cewa aka yi dauki hukuncin wancan yi amfani da shi ba kaga wannan inda aka ce gaba ɗaya saurara sai yaron ya balaga inda ya zamo ana amfani ne da hukuncin ana amfani ne da masabar Abu Hanifa a wajen rasmiya in ya zama officially ana bin masabar Abu Hanifa ne to a wannan halin shi ba zai dauka ya ce zai bayar ba kuma zai kai wajen alkali ba tunda in ya kai wajen alkalin cewa zai a to ai na yi hukunci ma da cewa zakkar ta tsaya inda babu gita a masabar su shi ne aka ce to sai saurara sai yaron ya balaga sai ya faɗa masa amma abin da yake kansa duk ƙarshen shekara ya ringa kiyayewa a wannan ƙarshen shekarar me ya duke yaron me ya wajaba a kanta sai ya rubuta ya aje in wata shekara ta sake ya sake yin haka duk sanda yaron ya balaga sai ya kawo masa lissafi to kai dai a masabar Imam Malik kake to ga inda dukiyar ka fata ta shekara kaza da ta wuce kaza ya kamata ka fitar da zakka shekara ta kaza ya kamata ka fitar ya rage kuma ga yaro wanda ya balaga sannan kaga inda ya ga zai yi to a shi ne dukiyar nan mai hankali ne ko marar hankali ko da mahaukaci ne dukiya tana wajaba a dukiyarsa domin hidabul war'i ne ba hidabul takalifi ba nisabun zinari dinari 20 sai zinari ya kai dinari 20 na shari'a sannan zakka take wajaba a cikinsa shi dinari na shari'a kowane dinari ya yi daidai da nauyin kwaye sha'ir 72 ba ya sha'ir 72 shi ne awan dinari na shari'a inda dinari ya kai nauyin kwaye sha'ir 72 to ya kai dinari na shari'a ya kai haka sau 20 wato ya kai 1440 ya kai misali kenan wanda yake da zinari wanda nauyinsa ya kai kwaya sha'ir 1440 ya isa zakka kenan 72 sau 20 to misalin azurfa kuwa dirhami mai kan in azurfa ce kuwa sai ta kai dirhami mai kan dirhami na shari'a shi dirhami na shari'a kowanne ya yi daidai da nauyin kwayar sha'ir 50 da humsani wato 50.4 to sai ya kai haka sau mai kan tukuna sannan zakka take wajaba a ciki yin sai ya kai haka sau mai kan wato kamar 10,000 har da 80 a kai ko sannan ne zakka take wajaba a cikinsa to abin da yake ya wajaba a cikin wannan kamar a yanzu da ake mafi yawa ko yaushe za a faɗa tunda akwai gurare da yawa ma akwai matsalar wasu gidajen rediyo ma a kullun da safe wasu ma tun nunan ragowar dare ne amma suke faɗa cewa yau je oza ta zinari yanda aka wayi gari ana sai da ita a takuyo ko a waje kaza ko a gari kaza ga yanda aka wayi gari ana sai da ita to ita ozar wadda ake faɗa ita ta yi daidai da kwaye sha'ir ne 480 wato wadda yanzu ake awon da ita 480 ne a cikin kowace oza a cikin kowace oza kwaye sha'ir 480 ne kaga a kowace in aka fi da 72 nan za a samu da dama a ciki ko 72 kafin a samu 480 kaga da dama kenan ko ya kusa guda 7 ko guda 6 da wani abu za a samu za akwai dinari 6 da wani abu a cikin kowace kwayar a cikin kowace oza akwai dinari na shari'a kamar guda 6 da wani abu kuma da aka ce misali gaba ɗaya dai 144 ne to da 48 din nan da wannan 48 din misali zaka maida ita sau 3 wannan 480 din zaka maida ta sau 3 zai ba ta 1440 din ko ozan nan ta yanzu wadda ake amfani da ita guda 3 ta yi daidai da nauyin dinari na shari'a a 20 din shi yasa wato in aka ce za a dubi zakkan ne ta babin zinari sai a ce to wanda yake yana da zinarin da yake ya kai oza uku ko yana da kimar kuɗi wanda yake sun kai haka misali akan samu kuɗin ne ƙasa ko ya sama in an ɗauka misali ya kai kamar dala 300 ko wata oza to kaga wanda yake yana da kuɗi sun kai dala 900 kenan dala irin ta Amerika ko 900 to dan an ce za a maida ita kudin Najeriya kuma to yanda aka san ake sarrafawa an misali 120 ne misalan ko 130 to 130 sau 900 130 sau 900 dinnan to shine kimar wato kimar zinari in an dauka cewa ozar 300 ce amma tana yin kasa na wani lokacin sai ta doshi ma wajen 400 a dala ko wani lokacin kuma ta yiwu kasa 260 ma har da 1 ko da 2 ko to to shi kuma azurfa kaga ita mafi yawa oza tata wajen 5 dai take takan yi kasa ta kai har wajen 4 ko ta sama ta yi wajen 6 to amma kamar wajen 5 take to shi kuma kaga da aka ce wajen 10,000 ne da wani abu to shi ma tunda yake dai oza 480 ne to wannan dai za a ko yaushe idan aka dubi imar azurfar aka ce da shi za a kwatanta a fidda zakka sai a ga abinda zakka za ta wajaba a kai bai kai rubi'in ko bai fi rubi'in abinda in an dubi zinari ba saboda misalin an ce a zinari duban zinari sai kuɗi sun kai kamar 120 sannan suka kai misali in aka komo duban imar azurfa sai a ga 30,000 ko da yan kaɗan a kai sun kai su sai wannan azurfa to kuma wato abinda ya sa sau da yawa ake cewa mutane su yi ƙoƙarin duban ƙimar ta azurfar ba wai dai bambancin abin da za a fitar bane, dama magana akan ina ne za a fara fitarwa, tunda kowanne a ciki dai da zinarin da azurfar rubu'ul ushri ake bayarwa. To amma abin da yasa in an dubi ta fuskar hadisai da masabobi na malaman fito, sai a ga azurfar ma hatta fi ƙarfi daga zinarin, saboda baki ɗayan musulmi ba wanda suka saba akan cewa azurfa in ka kai dirhami mai can zakka ta waje baki, amma dinari 20 akwai sabani, ko da sabanin nan ba mai ƙarfi ba ne, akwai wanda suka ce sai ya kai dinari 40 ma, saboda hadisan da suka zo wanda suka nuna maganar akan azurfa wato akan dirhamai sun fi yawa daga wanda suka mai da kimar zakkar akan dinari. To abin da yake waje ba cikin wannan da zinarin da azurfar rubu'in ushiri a kasa goma a ɗau kashi ɗaya a sake kasawa hudu, to a fidda kashi ɗaya cikin hudun nan shi ne abin da yake ya waje ba, ko a kasa 40 kenan kai tsaye a fada guda ɗaya, a kasa 40 a bada guda ɗaya. To amma fa sharadin wajibin zakka a cikin kuɗi sai sun kai shekara guda, in ba su kai shekara guda ba zakka ba ta waje ba a ciki.
Wakana mulkan kamilan
bahir, wato sai ya kai shekara. To amma akwai sabani tsakanin malamai, matsalan wajen ne idan mutum yana da dukiyar kafin ta kai shekara sai ya ga cewa to shi ba rama ya fara fidda zakka. To mu a masabar mu dai in kamar da shekara wata ɗaya ne ya rage kamar wata ɗaya ne ya baya, to kaulin da ya fi shura shi ne cewa ta inganta illa iyaka akwai karhanci, wato wannan sabanin abin ginawa ne duka wani sabani kan wata ka'ida, shi ne ta yi hukunci ya riga sharaɗinsa ko ko ba za ta yi ba, yadda ne manhajul muntahab a shehu zakkaku yake faɗa a manhajul muntahab cewa hal sabqu hukumin sharɗahu mugtafaru alayhi man zakka wa man yukaffiru, hal sabqu hukumin sharɗahu mugtafaru, idan aka yi hukunci kafin a samu sharaɗin hukuncin nan yalla wannan abu ne wanda yake an yafe ko ko ba a yafe ba, kada a yi hukunci sai an samu sharaɗin hukuncin. To alayhi man zakka, fidda zakka kafin cikar shekara abin ginawa ne bisa wannan sabanin, wanda suka ce ta yi hukunci ya riga sharaɗinsa sun ce ai ya inganta kenan. Kaga a masalar Imam Shafi'i ma akwai kauli da cewa in haka ma shi ya fi dacewa ai an fi son sa ma, ya zamo shi sai watan uku dukiyarsa za ta cika shekara, amma a daidai watan biyu wanda suka cancanci zakka sun fi bukata a sannan, to ya gabatar ɗin kafin watan uku ya bayar tun a watan biyu, tunda sau da yawa dubu lokacin da ake bukata sai tafi wata 10,000 ma ko 20,000 sanda ake a halin wadata ku. To akwai kauli a masalar Imam Shafi'i ma da cewa ai haka ma shi ya fi ku, wa qabla yanda fiyudi yake fada, shi fiyudi yake fada a kawkwabin sai ya ce wa hukumu na shari'i in ta gayyara ila suhulatin li amrin azura ma kiyamin mani al-asli sandi rukhsatin ka akali maitin wasalam wa qabla waqtin az-zakata adda wal qasr wal ifda wal qasr wal ifda li izla jahada izla jahada hatimu mubahu mustahabbu, kage ce mustahabbu ya yanda wannan mustahabbin din ya koma kan wa qabla waqtin az-zakata adda, ba da zakka kafin ma shekara ta cika in ya zama akwai dalili an fi son sa ma a sannan in zai zamo amfaninta da su waɗanda za a ba ɗin yafi a sannan. To kuma ta zamo mulki cikakke, amma in ba mulki ne cikakke ba wanda ake bin sa bashi, in ya biya bashi nan abinda zai rage a hannunsa bai kai zakkar ba sai a ce zakkar ta tsare a kansa, tunda ko da yanzu kuɗin suna hannunsa zai ce nasa ne, amma ba mulkinsa ne cikakke ba tunda biyan bashin nan yana nan a kansa. To alam din na
sai ya zama mutum yana sarrafa dukiya wajen miliyoyi da yawa
kaka,
amma wai dogaransa shi asalin kuɗin ba nasa
kaka
shi kuɗin lani
kaka
kamfanin
da
aka
musa kaya na
ne
ke
ya
ka
ainihin mu sayar da tsayi na tsara ba ya ka da yawa kuma da cikin ganin wai wannan
muke wai ba ta ai wannan tawili ne wanda yake ne nesa kware yanzu sai a tsaga gida na miliyan 3 ko miliyan 4 ya dauka ya siya kamfanin ne ya siya ko shi ai kaga shi ne ya siya ko ba sunan kamfanin za a sa a kai ba sunan sa za a sa a kai ko tunda sunan sa zai siya zai duk tasarrufi da shi to cewa ai asali ba ai wannan ma tawili ne wanda yake nesa kware irin wannan ai tawili ne wanda yake nesa kwarin tawili duk wanda yake nesa ai ba a karbar sa to na
masu haji ne wanda ya samu
ta fuskar dinar zinari da ta fuskar azurfa ne
kuma masu bincike ta wadannan hanyoyi na zamani ta ji sun ta gano da littafin da suke da ta fuskar azurfa
ya ka abin da yafi cancanta mutum ya dubi azurfar saboda dalilan da aka hada koyaushe ya ringa mai da kimar da azurfar illa iyaka kamar ababun bada sadaki wannan tunda yake ko halatta wani abu ne wanda da yake haramu to a sannan in za a dubi karancin sadaki to a koma kan zinari tunda shi ne a ala shi ne ya fi daukaka dan kada ya zama an halatta abin da yake haramun akwai wata ragowar shubha a dauke kowace shubha kafin a halatta abin da asali yake haramu amma wajen fidda zakka sai a dubi misabin na kasa koyaushe a dubi misabin na kasa shi da tunda dai mu ba da zinari muke amfani ba ba kuma da azurfa ba illa iyaka ana fadar kimar su koyaushe abinda yake akwai yanda mai muhtasare ce wasta qabala bi fa'idatin tajaddadat la ammalin aw ghairi muzakkar wasta qabala ya fuskanci shekara bi fa'idatin da duk wata karuwa da ya samu wata irin karuwa ake